music at houseofsongs.com.
Namu tubam tubaso zahaya zamu makashi dake na jiraiya tabu kina ji ba na fitar da rabo
namu tubam tubaso zahaya zamu makashi dake na jiraiya tabu kina ji ba na fitar da rabo
shine da na gaza da tafiya ambaten da zanzifiye mini dan na kyauta aniya zuciya take ambaten ke ina kira ki kisaya kunuwa da jin anya banke sai su bani na jiya randa duk na hari mai ta banke ai kwa zai shawiya
music at houseofsongs.com.